Yadda al'ummar kudancin Kaduna suka gudanar da wani gaggarumin gangami irin na lumana ɗazun-ɗazun nan a nan birnin Abuja domin nuna ɓacin ransu bisa yadda ake kashe kashe a yankin nasu.
Sunana Solomon Captain Musa, ni ne shugaban Sokapu, wato kungiyar duka mutanen kudancin Kaduna. Duk mazaunin Kaduna ya san cewa kafin a yi zabe, gwamna ya fito ya ce an yi kashe-kashe a wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza, kuma Fulani ne aka kashe. Ya faɗi garuruwan, sannan ya ce yana so ne wai don kar a ɗau fansa. To bayan ya gama faɗin haka nan, fansan nan ba ɗauka ba, idan ma misali a ce fansa ne, gashi nan kamar ya zuba fetur ne, domin yanzu nan bayan ya gama wannan maganan kullun daga wannan ƙauyen zuwa wancan ƙauyen.
Na tambayi Lamenos Paul Magaji ko yanzu me suke so a yi?
Abinda muke so a yi yanzu shine a tabbatar mana da tsaro, wanda shine hurumin gwamnati ga jama'ar kasarsa.
To ko menene martanin gwamnatin jihar Kaduna? Samuel Arwan shine kakakin gwamnatin jihar.
Ba gaskiya bane, babu inda za a yi kace gwamna wanda yake shugaba zai yi wani abu wanda za ta cutar da al'ummarsa. Wannan bayanin ba haka take. To batun wai a zo a ce gwamnati ba ta damu ba, gwamnati ba ta kula ba, wannan ba gaskiya bane.
Kamar su mutanen Adara sun yi zargin cewar an kama da dama daga cikin dattawansu, yayin da ɗaya bangaren kuma ba kama kowa ba.
To ai wannan kuma sai ku tuntubi jami'an tsaro, tunda gwamnatin jihar Kaduna ko kuma ce gwamnatin jihar Kaduna ba ita take kula da ayyukan jami'an tsaro ba. Wannan ya kamata ku tuntubi.
Amma Samuel, kamar shi gwamna ai shine abin da ake cewa chief security officer na jiha, ko?
Ai wannan ba musu muke ba, amma misali nake baka, kamar yanzu duk wani mutum wanda ƴan sanda za su gayyace shi domin su masa tambayoyi a jihar Kaduna, kana nufin sai da samiyar mai girma gwamna shine za a yi haka.
Hassan Mailakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ku zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kujiya, zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya. Sana da ni, yayin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai dai.